cikin shari'a ne sallallahu alaihi wasallam da ya fada karwa ne in sa kama kafin a gama biso
da zara an gama biso to a lokacin nan kuma mala'iku za su zo domin tambaya kamar yadda ya tabbata a cikin sunna a wannan lokaci abin da mamaci kawai ke nema shine ayi masa addu'a to abin da muke fadakar da kawunan mu muke jawo hankulin mu a har kullun akwai waɗansu nau'o'in ni'ima idan kaga Allah yayi mu waɗansu ɗaiɗaikun bayi to sai kai gibda ma'anan gibda wato sai kai wani abu wanda ya kama da hasada kaji cewa ina ma dama kai ma Allah azurta ka da wannan ni'imar cikin irin waɗannan ni'imomi shine idan kaga mutun ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan mutuwan shahada ce duk mutumin da baya shirka da Allah baya shirka da Allah kuma ka san shi ya tsara imani daidai gurgudu ya tsara sallah to wannan mutumi idan ya mutu ranar juma'a to kyakkyawan zaton da ake yi a wurin Allah shine yayi shahada Allah ya karbe shi a matsayin shahidi irin fitintunun kabarin nan duk Allah ya warkar da shi daga gare su so kaga irin wannan mutuwan sai kai ta buri akwai lokacin da zaka ji kana burin ina ma da kai ma ka samu falala da wani ya samu to irin wannan mutuwan na daga ciki ita wannan baiwar Allah ta dadan gaske ba ta da lafiya kusan shekara 20 zai wahalan gaske ka same ta a ce an yi wata ɗaya lafiyan talau yau tana fama da ciwo kaza ne gobe tana fama da ciwo kaza yau tana fama da ciwo kaza gobe tana fama da ciwo kaza to kuma gurgurdan abin da muka sani shine bata yi raki ba bata kai karan Allah ba bata kai karan Allah ba dan wani kan kamu da rashin lafiya sai ya rika jin damuwa ya rika ganin kaman Allah bai yi abin da ya dace ba da ba shine aka jefa mu rashin lafiyan nan ba to shi zai rika ganin kaman da shine aka yi daidai amma kaman shi akwai wani bawan Allah da yake kwance ba shi da lafiya yana ga ya mu wani to wai yanzu haka ake so in zauna to yanzu haka ake so in zauna wannan dan uwa yana ce mishi to ya zaka yi hakuri kowa yake kai ma hakuri zaka yi to gurgudo maimuna ba mu san tayi raki ba muna fatan waɗannan wato tsawon jinya da tayi ta fita daga ciwo iri kaza ta fada iri kaza ta fita daga iri kaza ta fada iri kaza to muna fatan Allah ya amfani da shi ya karbe ta a matsayin shahidiya Allah ya kankara zanubanta ya gafarta kwarakwaranta Allah ya yafa laifuffukanta da sauran mamatan musulmi Allah ya gafarta musu daya bayan daya mun ta kawo mamata nan makabarta daya bayan daya har yanzu ake ga mun rasuwar matan Alhaji Girema shi ma ashe ta rasu kwanaki can ban ji ba sai yanzu Allah ya gafarta mata da sauran mamatan musulmi Allah ya gafarta musu gabaki daya kamar da muka sani a sunnance idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufa mamaci yakan ce ku neman mu dan uwanku tasbiti ku neman mishi tabbata domin yanzu za a yi masa tambaya da haka yanzu mala'iku za su zo su yi mata tambaya sai kowanne daga cikin mai tsarkake niyyarsa ya neman mata gafaran Allah subhanahu wataala da rahamansa da kuma sauran al'ummar musulmi Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani kowa zai yi ashi kadai in ya gama kuma sai ya tafi ajinsa Allah ya sa mu cika da imani